Yayin da sojojin Najeriya ke jajircewa wurin fuskantar kalubalen tsaro da ya dabaibaye kasar, haɗin baki da ake samu wani lokaci daga wasu tsirarin sojoji na mai da hannun agogo baya. So da dama 'yan ta'adda kan kai hari sansanin sojojin kai tsaye kuma suke zuwa ga inda ake aje makamai da ma sauran kayan yaƙi na sojojin kuma su yi awon gaba da su. Abin da ke aza alamar ayar tambaya, shin ta yaya 'yan ta'addan ke samun muhimman bayanan sirri da ke ba su kwarin gwiwar tafka irin wannan ta'asa kai tsaye? An dai sha kama wasu sojojin da ke haɗa baki da 'yan ta'addan. Ko a watan jiya an kama wani soja, Kofur Jibrin Muhammad, da ke aiki a wata bataliyar sojoji a garin Gaidam da ke jihar Yobe, da laifin haɗa baki da 'yan ta'adda. Sojan wanda bayan an kama shi a garin Gashiwa ya kashe kansa yayin da ake ƙoƙarin kai shi wurin bincike.
External saboteurs. There will always be a time where there are those who are bandits. There will always be bandits.
Babban Hafsan hafsoshin rundunonin sojojin Najeriya kenan, General Loki Irabo, yayin da muke zantawa da shi a hedikwatar tsaron kasar, ke ƙarin bayani akan yadda ake samun tsirarin sojoji da ke haɗa baki da 'yan ta'adda ko 'yan bindiga da kuma irin matakan da ake ɗauka a kansu. General Irabo ya ce, kasan kowane lokaci dole ne a sami wara gurbi, kuma muna da radiyar da muke tace su. Su fi waɗannan da ake haɗa baki da su daga cikin sojoji, ba wai rahotonsu ne ake kawo mana ba, a'a mu ne da kanmu muke gano su kuma muke ɗaukar matakai a kansu. Duk wata rundunar soja da ka sani, a ko'ina take akwai kotun soji da ake kira court martial. Da'a wani ginshiƙi ne na sojoji, wani lokacin ma sai ka ji ana magana akan ƴancin ɗan adam a gidan soja. ƴancin ɗan adam a gidan soja? Mu muna da tsarinmu na cikin gida. Idan har soja za su ke aiki da irin tsarin nan na ƴancin ɗan adam na faran hula, to kenan ma babu sojojin.
Then of course there will not be an armed forces, a disciplined armed forces.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, General Loki Irabo. Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma, da ke zama tsohon hafsa a rundunar sojojin Najeriya, ya ce akwai bambanci akan batun tsarin haƙƙin bil'adama tsakanin sojoji da na fararen hula.
Aikin soja nan dai tafi da gidanka ne. An yi soja, an halakanta soja, suna komi suna da shi, ba sai sun je waje ba. Idan suna yin shari'a wanda laifin ya digibanci soja ne kawai, ba za su fitar da shi waje ba. In-house trial, wanda yake akwai littafi wanda ake amfani da shi, military law wanda yake nan a cikin Armed Forces Act na 1960. Wani ya zo daga waje ya ce zai sa baki don abin da ya dibanci laifin soja da sojayi ma soja, wannan katsalanda ne wanda yake bai kamata a goyi bayan shi ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.